More music at HouseOfSongs.com.
Idan mijinki ya kara aure, kwanciyar da hankali. tayar da hankalinki kuma ina duniya yayi miki zafi yayar sai ki ta kyauta ta mai ke da dabi da biyayya yafi sai na zama amana ke da amarya ba gaba ba
mazana dawo gida ma
wani gida ta na tuba
mazana aminci da kai ba
kuma zan iya ba biki ba kyale ko riba
ba mu shirya da kai ba
yasa ba zaki amri ba
bazan da dawo gida ba
wani gida ta na tuba
bazan aminci da kai ba
kan bazan iya ba biki ba
bazan kaminki shiya
ba dai bazan yi miki alƙawari ba
bazan mu shirya da kai ba
yasa ba zaki amri ba
More music at housesongs.com.